Allah jadda da ya bude godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wacewarsa rayuwar mu ta su wannan rana da asabar. Insha Allah za mu ci gaba da darasin da muke yi a wannan littafi na Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz na Dr. Wala cikin kitabul buyu wato ana batuwa kayan abubuwan da nau'o'in kasuwa wanda shari'a ta hana irin wanda aka ruska daga cikin nau'o'in kasuwanci a zamanin jahiliya sannan shari'a sai ta hanya kayan sa mun tsaya a kayan bai'ul aina inda za mu tashi wato shi ne gaba na shida bai'ul ajali bi ziyadatin fi tsaman wato cinikin da za a yi shi bashi amma kuma za a yi ƙari a kan farashi to nau'in irin wannan shi ake kira bai'ul tafsid قال يا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا أسمى حديث رجع أبو هريرة الله يرتد شيء من ذن الله صلى الله عليه وسلم آياته من باع بيعتين في بيعة دون ذلك كيبيو أشكل لفظ يقول falahu awkasuhuma to abin da yake gare shi shine ya dauki farashi mafi karanci in yi haka to ya kubuta aw ya riba in kuma ya dauki farashin da yake sama to yayi riba wato bai'ataini fi bai'a shine misali kaman mutum ya ambata ya ce na saida maka kaza in kudi a hannu ne kaza in kuma bashi ne ko kuma in karshen wata ne to kaza ne kudinsa to wannan yana daga cikin nau'i na bai'ace ne sai bai'ace wannan matsala ce da malamai suke ta yin maganganu kala-kala hatta wannan da na faɗa din kuma malaman da suka ga babu laifi a cikin sa to amma dai abin da jumhur suka farin jayarwa wannan yana daga cikin sifa na bai ajeni fi bai aje akwai sigogi kala kala waɗanda malami suka kawo wanda ya shiga cikin wannan bai ajeni fi bai aje wato ciniki biyu a cikin ciniki guda to ala ayi halin wannan hadisi yana nuna duk wanda ya kulla irin wannan ciniki to sai dauki mafi rangwame mafi karancin farashi in kuma ya karɓi farashin da yake mafi girma to ya fada cikin riba kenan to don haka shi muallafin littafin ya kawo wannan hadisi na Abu Hurairata wanda hadisi ne ingantacce Abu Dawud ya rawaito shi wato a bisa kafa dalili na haramcin bai'ut taqsid ya kawo hadithi an simakin an abdurrahman an abdullahi ibn manas mas'udin an abihi qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqatayn fi safqatin wahida simak ya jiyo daga abdurrahman dan Abdullahi ibn Mas'udin wanda shi kuma ya jiyo daga babansa yana cewa na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an safqataini fi safqatin wahida annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da ciniki biyu a cikin ciniki daya safqa wato shine kullu ciniki kaman dai wancan lafazi na baya kenan, ace bai ace ni fi bai ace. To annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan. Ala simakun simak da rawaito hadisin yake cewa huwa rajulu yabi'ul bai'a fa yaqul, shine mutum ya saida abin sayarwa, yabi'ul bai'a ay yabi'ul mabi'a, ma'ana ya saida abin sayarwa fa yaqulu sai ya ce huwa bi nasa'in bi kaza wa huwa bi naqdin bi kaza wa kaza. Idan bashi ne to kaza ne farashinsa, in kuɗi a hannu ne kuma to farashinsa kaza. To shi Simak sai ya fassara wannan a matsayin haka. To wannan mas'ala mas'ala ce kamar yadda na ambata mana khilafiyya, malamai sun yi maganganu da yawa a kanta tsakanin waɗanda suka halatta da waɗanda suka ce bai halatta ba. Shi mawallafin wannan littafi kamar yadda na ambata yana bin manhaji fiqhiyya na Sheikh Nasiruddin Albani saboda ɗalibinsa. Kuma Sheikh Nasiruddin Albani yana daga cikin malaman da mu'asirai waɗanda suka ce bai'u taqsid bai halatta ba, wanda fahimtar tasa ta saba da abin da jumhur suka tafi a kayansa tun baya har zuwa kuma yanzu fatawa daban-daban, fatwa na lajnatu da'ima al-fiqhiyya, fatawa ta al-azhar al-sharif, duka sun ambaci halacci na bai'ut taqsid ba da wannan siga ba. In yazo da wannan siga bai'ate ne fi bai'ate, wato tamkar, wannan ba zai zama dalili akan bai'ut taqsid ba. Shi wannan yayi magana akan bai'ate ne fi bai'ate, wannan haramun babu sabani a tsakanin malamai cewa bai ace ni fi bai ace haramun ne, duk da cewa malamai sun bashi fassara kala kala da kwatance kala kala. Anan ma an samu bambanci na fahimta dangane da fassarar da suke ma bai ace ni fi bai ace, amma dai bai ace ni fi bai ace malamai ba su yi sabani cewa haramun ba, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga hadisi mun ji ingantattu. Amma inda khilafat take shine akan mas'ala na bai'ut taqsid. In an ce taqsid shine abin da za a bashi kenan a qasata, an kulla cinikin amma biyan za a yi shi a qasatan, me a qasatan, wato za a yi shi yanki yanki. To wannan malamai sun ce halal ne, ya halatta. Kuma koda a ce farashin da aka sanya din kuma wato koda a ce farashin da aka sanya din ya saba masu irin hali, misali farashin kaza a yanzu ana saida shi naira 50,000 shine farashinsa da aka sanya a kasuwa, baya wuce naira 50,000, imma a samu dan rage kadan ko idan karu kadan. Kana sai aka ce za a saida wa mutum wannan abun a naira 60,000, ma'ana aka ce za a saida masa shi a qasatan, wato a kayan tsari na bai'ut taqsid, bashi za a sayar masa kaya, amma kuma abinda zai biya naira 60,000 ko naira 70,000 ba yanzu zai bada kudin ba, zai dinga bada kudin ne yanki yanki a bisa wani yarjejeniya da za a yi. To wannan ya halatta, wannan bai fada cikin bai ace ni fi bai ace ba. An san ga farashinsa ne yanzu, amma kuma sai aka ƙara masa farashin saboda me saboda bayan zai biya ba kuma an masa rangwame akan zai dinga bayarwa kadan kadan ne dan bashi da kudin da zai biya yanzu ko kuma ya zabi akan ya saye shi bashi din dan wani dalili nasa to wannan bai wata taksid ya halatta babbar umda wanda malamai suka kafa dalili da shi kamar Shaykh Ibn Baz a cikin fatawarsa babban dalili da aka kafa da shi akan halaccin bai'ut taqsid shine hadithin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda ta bada labari ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya manzon Allah Barira ta zo wajena tace mutanen ta sun mata mukataba an yi ciniki ta sayi kanta a tsawon shekara 9 a ukiya da za ta dinga bayarwa kowace shekara za ta bada ukiya daya bana an saida mata ita kan ukiya 9 kenan kowace ukiya kuma shine dirhami 40 to sai suka sanya mata wannan farashi wato 40 sau 9 kenan shine zaka san dirhami nawa ne amma sai suka sanya mata kowace shekara aka yarjejeniya a kowace shekara za ta bada ukiya daya tsawon shekara 9 ta gama biyan kudin kanta ta yanzu to kaga a wannan abin da Ummul Mu'minin ta ambata wanda ta baya shi akan sigatul khabar ne ja'atni Barira Barira ta zo mini kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari akan cinikin da aka kulla ba to amma ta zo wajen Ummul Mu'minin Aisha ciniki ya kullu tsakaninta da mutananta ita Barira kana kuma sai take ganin cewa kai yanzu cinikin nan da na kulla ina ma da a ce zan samu kudin na bayar gaba daya ba sai an yi shekara 9 ba na samu yanci cikin gaugawa amma wancan cinikin ba ya kullu yanzu ta zo wajen Ummul Mu'minin Aisha ne neman alfarma ko ta amince ki bani kudin lokaci guda kawai ma na biya su to kage yanzu ita Ummul Mu'minin Aisha ba ta ba wa Barira ne ta je ta warware wancan bai'u taksid da aka yi ba ita Ummul Mu'minin Aisha zuwa wajen mutanen ta ita ce in kun yadda ku sayar min Barira a farashin da kuka sayar mata kanta amma da sharadin cewa ni ne nake da wala'a mun gane ko kage yanzu tamkar ita Ummul Mu'minina ta kulla wani cinikin ne da su sai ta kulla ciniki da su suka ce a'a har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya yace ki ba su kudin kaza har dai zuwa karshen hadisi kamar yadda muka san shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal wala'a liman a'taqa aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan umda ne da yake nuna cewa ala jawazi wato bai'ut taqsid to dama ga bai wata kasidi idan an yi shi ya halatta Allahumma illa abinda malamai suka ambata sai ya hada wadansu sharuɗa sharadi na farko sai an yi yarjejeniya a kayan farashi mana an riga an yi ciniki an kulla shi a lokacin da aka bar mutum a bude aka ce in kuɗi a hannu zaka kawo kaza in kuma zaka biya shi ne a kasatan kaza to wanda ya zama to nafsu bai'ul ina wanda su malan ya ishara zuwa gare shi a wannan littafi mana wato haramun ne shi wannan shi ma nau'i ne na bai'ul ina dole sai an yarjeje ne a kayan farashi in yanzu zaka saya to akan haka ka kulla ciniki in kuma taqsid za a yi to akan haka ne cinikin ya kullu an fahimci bayanin nawa ko wannan sharadin farko ke da za a samu sannan kuma dole ne sai ya zamanto shi wanda zai sayar kaya ya mallaki kaya sai wanda zai sayar din ya mallaki kaya ai a baya mun ji haramci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an tabi'a malisa indak ba za ka sai da abin da baka mallaka ba
to kaga kenan ba zai zamanto daidai ba mutum kayan baya wajensa sai ya sayar sau da yawa zaka ga kuskuren yadda yake shiga a cikin irin wannan nau'in kayan sai kaga baya hannun mutum musamman a ce mashina ne za a sayarwa ma'aikata to sai aka karɓi kuɗi tukunna a wajensu kafin in an tattara kuɗin shine sai a je a bada advance a wajen inyamuri to kaga na wajen haramci ya shiga an aikata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka sayo kayanka yana gunka idan ka sayo kayanka yana wajenka in wancan ya yadda ya baka bashi ya baka bashi amma dai yanzu kayan yana wajenka ka mallaka bisa bayanin da muka gabatar a darasinmu na baya to wannan shine sharadi na biyu sai ya zamanto an ayyana nau'in cinikin wani ciniki ne aka yi an yarjejeniya akan farashin da aka yarjejeniya akan sa na biyu sai ya zamanto an sanya yankin lokacin da za a biya shi ya kamata ya biya wannan farko abin da yake nufi yankin lokacin da za a biya idan mako mako ne idan wata wata ne idan shekara shekara ne idan wata shida shida ne sai an ambaci zangon da za a dinga bada kuɗin da kuma nau wato adadin kuɗin da za a bayar wannan shi ma dole sai an ayyana shi ya zamanto an yanke ba a buɗa ka bar abun ba sannan na uku sai ya zamanto shi mai sayar da kayan kayan ya mallake shi nasa ne yana hannunsa to dole sai an samu waɗannan kafin ya zamanto a bai'ut taqsid ya zamanto ya inganta kuma dole sai ya zamanto an kore dukkan abin da shari'ar musulunci ta kore a cikin nau'in cinikayya don haka bai'ut taqsid a bisa abin da malamai suka ambata abu ne wanda yake halal amma dole sai an cika masa irin waɗannan sharuɗa wallahu ta'ala a'lam amma in ya koma wancan da sigar da aka ambata bai a ce nufi bai'a to wannan haramun ne kamar yadda muka ce na gaba aka ce bai'ul mu'awama wato ciniki na mu'awama cinikin shekaru an abi subair wa sa'id ibn mina an jabir bin abdullahi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha عن المعاومة وقال أحدهما بيع السنين وذا حديث عن سامشرق أبو الزبير لكم سعيد ابن ميناء سنجيو دق جابر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة النبي أحنى تنكين معاومة وقال أحدهما ليلق تكين ولا نمر ويتا sai ya ce bai usinin shine cinikin da za a yi shi tsawon shekaru za mu sake jin karin bayani a gaba ta gaba wa qala ibn al-munzir yake cewa wa ajma'u ala anna bai'a thimar sinina la yajuz malamai sun yi ijma'i cewa a sai da ƴaƴan itace tsawon shekaru to wannan bai halatta ba me yake nufi tsawon shekaru shine abin da Khattabi yake ambatawa cikin sharhin Sunan Abi Dawud yace al-mu'awama abin da ake nufi da mu'awama yace mufa'alatun min al-aam mufa'ala ce daga al-aam shine mu'awama abin da zai dauki shekaru wahiya nau'in kuma shine bai'us sinin a saida ƴaƴan itace na tsawon shekaru ay an yabi arwajulu ma tutmiruhu an-nakhla aw an-nakhlat bi ayaniha sinina mutun ya saida abinda bishiyar dibinan sa za ta fitar ko kuma bishiyoyin dibilai ya ayyana su wannan bishiya da wannan bishiya wadannan bishiyoyi na an saida maka abinda za su fitar na ƴaƴan itace daga nan zuwa shekara biyar nawa ka tsaya to shine bai'ul mu'awama an saida wa mutum abinda ƴaƴan itace za su fitar ko ko mai misali mu da yake afi samun mangoro anan ko bishiyoyin mangoro dake shira misali ko akila wani sai je ya ce maka to waɗannan bishiyoyin an sayar maka ƴaƴan itacen duk mangoron da za su fitar an sayar maka daga nan tsawon shekara biyar sai a buga ciki nawa za ka saya na sayi shi su kaza sai mutum ya dauki kudi ya bayar to wannan shine bai'ul mu'awama shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada Khattabi yace wa hadha gararun saboda wannan ya fada cikin bai'ul garar wanda annabi yayi hannin adunkule a cikin hadisi a baya la'annahu yabi'u shay'an ghayra mawjudin saboda na farko mutum ya saida abu ne abinda ba samamme ba kana saida abinda baya nan cinikin bule ya sama ko a ce an saida maka tsuntsuwa daga cikin tsuntsaye ko kaga wancan garken to an saida ma saniya daya daga cikin su wacce to keke da keke musulunci yake so to kaga wannan dun nau'i ne na bai'ul garar ko a ce ai bana duk abin da zai zo shi na kibi a cikin kogin nan sarki ruwa yace duk abin da ya zo na kibi a kogin nan an sayar maka kawo kudi kai ne za abin na ai ciniki a to kasan wani kibi ne zai zo in yake zuwa fa sai kwadi kai ko ba haɗe ji ba ya zaka yi da su to yace wa haza gararu wannan ya zama garari la'annahu yabi'u shay'an ghayra mawjudin saboda yana saida abin da ba samamme ba wala makhluqin hal al'aqdi ba a ma halicci abin ba a lokacin da aka kulla cinikin dibinan da bai riga ya fito ba an halicce shi ba halicce shi ba wala yudra kuma ba a iya sani ba hal yakunu zalika amla shin zama a samu dibinan ko ba za a samu ba wani lokaci ai ƴaƴan itace suka yi wabi ko sai kaga ba su ƴaƴa ba kaman kaga bara ai ba a samu citta ba shi yasa ta dinga zabga tsada masu noman cittar sai cittar ta ke yin kyau to ana samun irin wannan to kaga idan ya zamanto an yi ciniki dama kafin abin ya zo a gan shi a ga yaya lamarin yake ai kaga an fada cikin garar wa hal yatimmu an-naqlu am la shin dibinan ma zai cika in ya fito ko ko ba zai cika nunarsa ba to dalilin da ya saka kenan sai aka hana wannan yana daga cikin nau'i na cinikin garari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai'ul mu'awama amma za a iya yarjejeniya a ce daga nan zuwa shekara biyar duk abin da dabinan nan suka fitar ba zan sayarwa kowa ba sai kai ma dama muna raye insha Allah to wannan mutum ya faɗa haka ba laifi ya nuna cewa kar ma wani mai sari ya zo shi sarin mangoro a gonarsa daga nan zuwa shekara biyar in dai suna raye to a malam wane zai sayar kaga lokacin da suka riga suka fito sai malam wane ya zo sai a yi ciniki to wannan ba laifi ba ne amma a yi ciniki kafin fitar su to wannan bai halatta ba gaba ta gaba na nau'in ciniki wanda aka hana salafun wa bai'un bashi ne a hada shi da ciniki bashi salaf shi ne karo wato bashi ne sai a gwama shi da ciniki lokacin da aka yi ciniki ai ana samun kuɗi ne ana biyan farashi ko farashin kaya ai ana biyan kuɗin kaya to kuma sai a hada shi da bashi to wannan shi ma nau'i ne wanda bai halatta ba kowanne a yi shi daban kar a gwama ɗaya da ɗaya bashi a yi yarjejeniyarsa daban ciniki a ƙulla shi daban amma kar a gwama su waje ɗaya in an yi haka an yi laifi an abdullahi ibn amr qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun wa bai'un daga abdullahi dan amr dan as Allah ya yarda da su yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لا يحل سلف وبيع باشي da za a hada shi tare da ciniki bai halatta ba mutum ya karbi bashin kudi bai ana nufi kai bashin kaya ba a bashin kaya ka wannan ya halatta a sai da maka kaya bashi wato agama karbar bashi da kuma sai da kaya agama su to wannan bai halatta ba قال الخطابي خطابي yana ambata wa cikin ma'alim sunan ma'ana salaf abinda ake nufi da salaf anan shine alqarbu bashi kenan da mutun zai karba wa zalika an yakuna shine kaman mutun yace abi'uka bi kaza ala an tuqribani alf dirhamin masalan kaman misali mutun yace zan saida ma kaza amma fa zaka bani bashin dirhami dubu misali zai sai da kaya ne wani shi kuma yana son kaya wala Allah a ce kayan ma shi kadai mallaka shi ne yake da kaya wani ka sayar min kayan nan man zai ce gaskiya ba yanzu zan sayar ka sayar min man ina da bukata to zan sayar maka shi amma zaka bani bashin miliyan 1 zan sayar maka fegin amma zaka ban bashin miliyan 1 to wannan bai halatta ba kaga ya kullu sharadin sayarwa farashin sayarwa kudin da za a biya yanzu ya sanya alaka tsakanin su da bashi haka ne ko ba haka ba ya sa alaka tsakanin su da bashi wato ka'idar lokacin da ka dau haja ko nawa ka saye ta ko nawa take a wajenka idan ka saida ta a wanda ya yadda ya saya tijaratan an taradin minku to wannan abin da kace na riba akai halal ne saboda shi wanda ya saya yana ganin wannan muqabilin me muqabilin kudin da ya bayar inda zaka sai kaya kamar misalin da na bayar abin nan wancan darasi inda zaka sai kaya naira 1000 wani sai yazo zai saya a wajenka sai ka sayar masa 1500 yanzu shi in ya dau wannan abin nawa ne kimar sa a wajensa 1500 da zaran zaka bata masa kayan sai ce zaka yi ta 1500 fa wato yana so ya nuna maka farashin sa shi da ya saya so da shi amma a wajensa wannan kayan 1500 mukabilin sa kenan kuma kaga an samu sabani a tsakanin abin da ka sayar sil'a ce haja ce amma baya halatta kudi ka dau kudi ka bayar da kudi sama da shi ko ka dau kayan da ake aunawa ka bayar kuma a baka irin sa sama da shi wannan baya halatta saboda yanzu in ka auna dubino kwano 5 sai wance ya auna maka dubino kwano 6 kai yanzu zaka ce wannan dubinan a madadin dubino kwano 6 yake in an auna kwano nawa za ka gani kwano 5 za ka ga haka ne ko to shi saka sai aka hana duka irin wannan in har abu akwai tamasuli a ciki to kar a san tafaduli ka'ida ce in dai akwai tamasuli to kar a san tafaduli in iri ɗaya ne to kar a san fifiko a cikin kuɗi ko almakil abinda ake aunawa abinci kar a san bambanci a ciki mun gane wannan ko to shi saka idan ka zo ka za ka yi bashi in aka zo za a yi bashi bashi kan ba ruwan kudi ake bayarwa ba ina ruwan kudi ne wanda ya bawa mutum bashin naira miliyan 1 in ya zo zai biya shi nawa zai bashi miliyan 1 zai mayar to kuma kayan da ya saya naira 1800 yanzu kuma sai ya saida ma wancan naira miliyan 1 sai ya bashi miliyan 1 yanzu daidai ne ko ba daidai ba daidai ne ko saboda riba ya ci shi wancan yana ganin wannan miliyan 1 yana ganin wannan kayan da ya saya ce yagin da ya saya a mukabilin miliyan 1 yake to kowanne ayi shi wale wake daban-daban amma a lokacin da aka dauki naira miliyan 1 bashi aka ta'allaka ta aka cuda ta da farashi na kayan da asalin sa naira 1800 ne amma an saida shi naira miliyan 1 da sharadin cewon sai an bada bashin naira miliyan 1 yanzu miliyan nawa aka karba miliyan nawa miliyan 2 aka karba haka ne ko miliyan 2 aka karba miliyan 2 aka karba to kaga yanzu kenan an hada cinikayya da bashi shi zai zamanto farashin kayan ne 1800 ko ku farashin kayan miliyan 1800 kaga shi kuwa ta shiga saboda an cuta wannan da wannan domin a cikin ka'idan ne ka'ida na kulla cinikin aka bayar da wannan miliyan 1 aka sadai ana biye da ni to wannan shine illa ta dalilin da yasa aka hana kamar yadda Ibn Qayyim Jauziyya yayi karin bayani to shine nan Khattabi yake cewa wadhalika fasidun irin wannan kuma abu ne wanda yake bacacce bai halatta ba la'annahu innama yuqrituhu ala an yujabiyahu fi thaman ya bashi bashi ne domin ya tara shi a cikin farashin kayan da zai biya an hada farashin kayan da za a biya da kuma wannan bashin a waje guda fa yadkhulu thaman fi haddil jahala kenan yanzu farashin abin da aka sai kayan ya fada cikin me ya fada cikin jahilci ma'ana ba iya fayyacewa an tantance wannan kaza duk koda kuma mutum zai samu wahamin cewa wanda zai iya samu wahamin cewa ce ah to ai an ce miliyan 1 bashi ce daban wannan kuma shine farashin kaya ai ko wannan an raba a gwane suke in za a yi bashi a yi shi daban saboda me watakila saboda kaunar da yake yi yana son sayan wannan hajar zai iya sayanta a naira miliyan 1 ko da kuwa inda ita kade zai saya ba zai saya ta miliyan 1 ba mun gane ba gane ba yanzu idan mutum ya ce zai saya da haja zai saya da fegi ba mu koma kan misalin fegi zai sayar maka wannan fegi kana so za ka saya to zan sayar maka shi amma sai ka bashi bashin naira miliyan 1 asalin farashin fegi ba zai wuce naira 1800 ba misali kai in za ka sai fegin shi kadai ku daddala kasuwa da shi ba za ka wuce 1800 ba mun gane to yanzu sai a hada cewa sai an ba da bashi mutum sai ya yadda kaga yanzu ya nuna yana sha'awar sayan kayan ke to za a iya sanya masa farashi a ce to ka bada naira miliyan 1 a fegin nan ka bada bashi na naira miliyan 1 miliyan 2 yake bukata a bada naira miliyan 2 da kudin fegi da kuma bashin da za a bayar yanzu an hada su waje guda ko ba a hada su ba to wannan shine dalilin da yasa aka hana saboda sun cudanya yanke farashin ya shiga cikin bashi da bashi da farashin kaya sun gwama tsoje guda ba a fayyace bawon diri a tsakanin su ba mun gane ko saboda inda misali ba da dalilin sayan fegin ba cinikin ba ba zai bashi bashin naira miliyan ba yazo kawai ya ce bashi bashin naira miliyan ba zai bashi ba amma da yake ya sanya masa ciniki na abin da yake da bukata shi yasa ya yadda ya bada bashin naira miliyan ɗaya to kage yanzu bashin da ya bayar ya cusu a cikin cinikin da aka kulla alhali bashi shi kuma bayan halatta a samu ƙari ta iya yiwuwa kuma wannan tegin da ya saya ya saye shi ƙasa da abin da ya sayar to kage anan wajen an samu nafsir riba ta shiga ciki yanzu an gane bayanin ko Allah ya datar da mu to shine dan Khattabi yake cewa fa yadkhulu thaman fi haddil jahala dan haka farashin da aka biya kenan yanzu shi ma ya shiga cikin abin da ba fayyace shi ba wala anna kullu qardin jarwa naf'an fa huwa riba kuma saboda akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ambaci cewa kullu qardin jarwa manfa'atan fa huwa riba, duk wani bashi da ya jawo amfani to ya zama riba, duk wani bashi da ya jawo amfani to ya zama riba. Kaga wannan idan aka sanya wa mutum sharadi cewa zai ƙara wani abu ko kuma za a masa wata alfarma, zai bada bashin ne amma dole za a saida masa kaya, to nan ma shi ma ya zamanto irin abin da aka yi hannu, an nemi bashi ne a wajensa, yanzu ba shi ne mai sayarwa ba, bashi aka nema a wajensa, a bada bashin nan ka bashi bashin naira miliyan da sai ce ba zai bayar ba, sai ka saida masa kayan nan, sai ka saida masa fegin nan, sai a amince sai to shi kenan a sayar, sai ya sayar kuma a bashi bashi, to yanzu kaga an hada ciniki da mai da bashi, shi wanda ya bada bashi yanzu ya samu amfani ko bai samu ba, ya samu amfani ba ƙarin kuɗi aka masa bayan an zo biya, amma ya samu an saida masa fegin da da ba ainihin sayar masa ba, wato abin ya zama kamar abin da Turawa suke kira blackmail, shi ya saka sai aka hana shi, kamar blackmail ne, shari'a ba ta so kowanne a yi shi daban-daban, in bashi ne a kulla bashi daban a bisa sharuɗan, sai shari'a ta tanada daban, idan ciniki za a kulla a kulla ciniki a bisa abin da shari'a ta tanada shi ma daban. To wannan shine nau'i na salafun wa bai'un, shi ma akwai nau'o'i daban-daban da malamai suka ambata da irin wannan siga wanda shari'a ba ce yadda da shi ba. Na tara, annahyu an bai'i ta'ami hatta yajriya fihi sa'ani, an yi hani kada a saida abinci har sai ma'auni guda biyu ya shiga cikinsa, wato sai an san kimarsa kenan, duk abin da ka je ka ka'auna to kar ka sayar da shi sai an aunar, mun gane ko? Abinda ka saye shi awu ne, ka auna a wajen sayarwa, to in za ka sayar kuma sai a auna don a yi ta hakikinsa. Yanzu za ka iya duk manomi ya san cewa abinci yana motsewa ko? To kar ka yi la'akari da cewa ka zo ka ajiye an auni kaza ne, a'a in za a sayar sai a sai a auna shi. An jabirin kala na annabi sallallahu alaihi wasallama an bai'i da'ami hatta yajra fihi sa'ani, sa'ul ba'i wa sa'ul mushtan, daga Jabir dan Abdullahi yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani an bai'i da'ami kada a saida abinci hatta yajra fihi sa'ani, har sai an sami abun awu guda biyu ya shiga cikinsa, sa'ul ba'i wato sa'in, saboda su da sa'i suke yin awu ko, mun kuma sai mu ce tiya, tiyar mai sayarwa wa sa'il mushtari da tiyar mai saya, mutum ya auna shi saka Qur'ani ba sai magana a janibi biyun duka yi, ba janibi ne kawai Qur'ani ya magana, al-mutaffifun da Allah ya magana a kayan su a cikin Al-Qur'ani ya ce wailul lil mutaffifin, sai ya ce alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru, kaga bangaren biyun haka, su in za su auna cikawa za su, amma in za su aunar wa mutane sai su tauye, to kaga janibi biyun duka aka yi magana a cikin Qur'ani, auna da aunarwa. Wa yukaru an Uthman radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kala lahu, an ambata daga Uthman Allah ya kara masa yarda, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa idza bi'ta, idan zaka sayar fakil, yace to ka aunar, wa idabta'ata idan kuma zaka auna ai idan kuma zaka saya faktaltuka auna wato in sayarwa zaka yi ka aunar in kuma saya zaka yi ka auna ma'ana lokacin da zaka sayarwa mutane in zaka saya a wajen mutane sa ma'auninka ka san me ka saya ko kuma auna maka ko ka wakilta wani ya auna maka ma'ana sa'i dai ma'auni ya shiga ciki idan kuma zaka sayar har ilau to kawai kar ka ce a ai nan kwano biyar ne kwano goma ne sai a cinikin sa in yaje auna ya ga bai kai kwano goma ba aunar masa ko shi ya sanya abun awun sai auna duk da akwai mas'ala ta bai'ul jidaf inda za a sai kaya tsibi ko wanda suka ce ya halatta za a iya sayan kaya tsibi kamar shekul islam ibn taymiya ya ce wannan hadisin ammi ne haka ibn al-qayyim suka ce wannan hadisi ya shiga hatta wanda yake juzaf shi ma sai an sanya sa'i biyu a cikinsa su abinda suka tafi a kayi ke wato ko da tsibi ne sai an sanya mawuni a ciki ko kuma a sanya sikeli shi ma duka abin auni in misali yanzu a ce buhuna ne ga sunan da yawa an tsaya to dora su a sikeli sai a wana su da sikeli kai ka dora su a sikeli ka san nauyinsu nan ma an zo an dora a sikeli an san nauyinsu nawa za a ce buhu a kaddarawan mutane kwano 40 ne amma sai a dinga saka kwano 35 ko da 6 wai suna ce masa wula nawa kage yanzu an cutar da wanda zai saya so da shi a kaddarawa sai idan an zo to tiya ne kwano 40 an ce buhu ne kawai ya sai shi a matsayin musa ya je ya auna sai ga aka to dan haka shi yasa shari'a ba ta son a cutar da wani la darara wala dirar don haka dole sai a auna ko kuma in ma au wanda yake na abin nan mikiyal ko kuma au wanda yake na alwazan wallahu ta'ala a'lam cikin nau'in ciniki da aka hana bai'ul hayawani bil hayawani nasiata a sai da dabba da wata dabba kuma bisa jinkiri ba nan take ba an samarata bina jandabin anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawani bil hayawani nasiata annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yaso daga samarata bina jandabin yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani kada a yi cinikin dabba da wata dabba a bisa bashi sai dai a yi cinikinta a karɓi kuɗi sannan kuma lokacin da ake da buƙatar sayan wata kuma sai a je sai a saya duk da cewa akwai matsala inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi jihazi na jeshin usra annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilta a dinga rarraba abin hawa sai abin hawa suka kare sai wakilin ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce je ka karɓo mana dabbobi sai ya faɗi nau'i masu yan shekara kaza idan mun zo mu za mu ba su irin nau'in wannan guda biyu kuma hakan haka yi lokacin da aka zo biya sai ba a sami irin wanda aka karba a wajen su ba manzon sai dai waɗanda ta fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba su kuma a ƙara musu har ma ya yabo ya ce mafi alherin wanda yake mai karban bashi shine wanda bayan ya biya bashin sa kuma in yana da dama zai iya yin alheri kun san idan mutum ya karbi bashi yanzu misali kamar a ce mutum ana karban abinci a wajensa mutum ya shiga wani matsatsi yana karban bashi saboda yana jiran wani kuɗi da zai zo kuma bayan wani zango sai Allah ta'ala ya sanya ya sami faraji budin ya zo ya ji aka yi lissafin abin da ake bin sa ya biya to ga abin da ake bin sa ya biya to ba laifi bane kuma ya ɗebo wani abu wannan shi kuma na alheri ne ai dama ba sharadi ba shi kuma sai ya ɗauko ya ce to ga wannan kai ma ka taɓa to wannan duk shari'a bata kiya ba abin da aka ki shine a sanya ka'ida a cikin sa, cewa in an bada bashin kuɗi to za a samu ƙari a kayan sa. Wallahu a'lam. To shine ma ne yace wa yujuzu tafadul idza kana yadan bi yadin, amma ko da dabbobin za a iya tafaduli idan a lokacin haka amsa kuma aka sake maidawa, za a iya tafaduli a ciki. Ya karɓi ƙata raƙumi to zai iya bada wasu raƙuman waɗanda ba su riga sun kai wannan ba amma kuma suna kusa da shi, ya iya bada guda biyu. To wannan duk ba laifi ba ne. Domin hadithi ya zo daga Jabir ɗan Abdullahi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba'sa bil hayawani wahidan bi ithnain yadan bi yadin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi game da dabbobin ma a yi cinikin guda ɗaya a madadin guda biyu, yadan bi yadin, hannu da hannu. An amshi wannan a lokacin aka bada wannan. Wa karihu nasiatan, sai shi Jabir ya ce amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki ayi hakan idan ya zama to bashi ne za a karba. Wannan dangane da dabbobi kenan. Amma abin da yake na nau'in abinci wanda ake aunawa shi baya halatta shi ayi fifiko a cikin sa. Wata rana an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabino, sai ga dabinon yana da kyau kwarai da gaske, aka masa kyautar dabino. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallama sai tambaya ce wannan dabinon daga ina kuka samu, sai suka ce sun same shi daga Khaybar. Annabi sai tambaye su a kullu tamr Khaybar hakaza, dukkan dabinan Khaybar kaman haka suke? Sai shi mutumin ya ce a'a, idan mun je Khaybar ne za mu yi ciniki, mukan bada sa'i biyu na dabino haka a madadin wannan, sai a ba mu sa'i ɗaya saboda shi yana da kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kar ku sake yin haka. Idan kun je ku sai da naku da kuɗi, sannan sai ku amfani da kuɗin ku sayi dabinon Khaybar. Amma idan har dabino da dabino ne nau'i sinfi da sinfi, to kada ku yi shi a samu tafaguli a tsakani. Don haka shi saka idan har an san bambanci ma na kyawu, wannan wake ne mai kyau sosai, wannan kuma wake ne ba mai kyau ba, to in za a yi cinikin waken da waken, to dai ba za a yi tafaguli ba. In har wancan ba zai amince ba saboda nasa ya fi kyau, to abin da ya fi sauki shi ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni shi ne ya halatta. Sai mutum ya je sai da nasa a matsayin yadda yake, sai amfani da ɗan kuɗin da ke hannunsa wajen sayan wancan shi kuma a farashinsa. To kaga yanzu an kubuta daga riba. Amma madama aka san tafaduli to riba aka yi. Jinsi da jinsi ba a sani, nau'in abinci da kuma kuɗi. Shi yasa kuɗi shi ma nau'i guda, dinar da dinar ɗaya da ɗaya, dirham da dirham ɗaya da ɗaya. Dinar da dirham za a iya samun bambanci ya halatta, don ba nau'i ɗaya ba ne. Shi yasa ka naira da dala, naira da riyal za a san bambanci, ba nau'i ɗaya ba ne. Allah ya sa mu dace. Nau'i na sha ɗaya yace bai'ur rutabi bit-tamr, a sai da siki, siki ko ko kuma sabon dabino, sabon dabino da kuma attamar wanda yake tsohon dabino ya bushe. A rotab shi ne dabino wanda yake sabo, attamar wanda ya riga ya bushe ya tsane jikinsa, ko a ce sabon goro da kuma daushe, ko sabo da daushe. Ai duk lokacin da wancan yake daushe to za ka ga shi ya tsane jikinsa sai ya kankance, amma sabo kuma abin nan. To wannan shi ma yana daga cikin abin da aka hana. An Sa'id ibn Abi Waqqas, an Sa'ad ibn Abi Waqqas qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yus'alu an shira'i at-tamr bi rutabi. Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya rida da shi yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tambayansa dangane da wato sayan busasshen dabino birutabi da wanda yake sabon dibino a bada sabon dibino dan sayan busasshe fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayan kusuru qabu idha yabisa shi sabon dibinan yakan rago idan ya bushe shi wato koda a ce za a yi shi babu tafaguli a ciki kenan ko za a yi shi adadi da adadi yadan da yadin to sai ya tambaya yace ayan kusuru abu idza yabisa to shi wancan sabon yakan ragu in ya bushe qalu na'am suka ce eh fa nahahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai annabi ya hana wanda ya tambaye shin kada ayi kada ayi wato sai dai siki ayan fayin da shi wannan sai da siki wannan saboda su suna yawan yin ciniki ne irin wannan ba gishirin ba kamanta shi yasa su ciniki ne a wajen su tufa ma sai mutum ya sai da tufa da wata tufa ya sai wata tufar da tufa komai ana sayensa da waninsa saboda karancin kuɗi din a hannu cash to mu ku yanzu kaga an samu sauki ko ga nan takaddun nan da masu kima da kuma yayi duga suna ana ta yin cinikayya da su cikin sauki shi yasa baka da bukatan idan kana son zaka sai wani abu sai ka nemi wanda yake da bukatan kayanka kudi kawai zaka amfani da shi to su a wancan lokacin suna samun matsala wajen samun kudin to don haka shi yasa suke yawan yin cinikayya ba na gishiri ba kamanta to kada a amfani da sabon dibino a sayi tsohon dibino ko da kuda dai wadaida ne me ya saka saboda shi sabon dibina zai iya tauyewa a lokacin da ya bushe kuma ta iya wancan sai ya ga shewa shi yanzu an nakasa shi ya saya ya je ya ajiye kuma sannan yanzu ya rawu duk da dai ka'ida da shari'a ta bayar an ce tijaratan an taradin min wannan ka'idar idan har ya zamanto an yi shi babu tafaguli to wannan zai iya zamantowa ba laifi ba wallahu a'lam na hudu shine bai'u zar'i bi da'ami kailan shuka ce da take gona ba a riga an girbe ta an sanya ya take ba sai a saida ta da wani abincin da shi kuma an auna shi ka'idar shine ai abinci in za a saida shi da abinci me ka'idar mithlan bi mithlin yadan bi yadin kwano goma kwano goma to yanzu shi wannan tsabar da take buhu an auna kwano 20 sai aka ce to kaga wancan geran da aka dan yi langaciyar da shi dinnan an sayar maka shi ka kawo kwano 20 to wannan shi ma an hana shi wancan din geran da ba a girbe ba an san zai kai kwano 20 din da dai zai tsaya ta iya yi waye rabo ta iya yi waye karu kaga nafsar ba ta shiga an san ta fagu to shi yasa sai aka hana kamar yadda zo cikin hadisin annabi ibn Umar radiyallahu anhu ma kala nahā rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil muzabana daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana muzabana shine an yabi athmar ha'idihi in kana nakhlan bi tamrin kayla mutun ya saida ya'yan itace dake cikin gonarsa in kana nakhlan in ya zamanto da binai ne bi tamrin ya saida su a kawo masa dibino busasshe kailan kuma wanda aka auna aunannan dibino busasshe sai ya saida shi a sayi dibinan da ke cikin gonarsa wanda ba a riga an tsunke ba tunda wancan kage yanzu an san adadinsa wannan ko ba a san adadinsa ba akwai jahala a cikin nau'in ciniki wa in kana karaman in kuma ya kasance inabi ne alkarmu shine ai mun ji cikin hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la takul karaman ko to suna kiran inabi a matsayin karam. In ya kasance inabi ne, inabin da bai riga ya bushe ba shi suke cewa karmu kamar yadda yake a rotabu da kuma attamru. Shi ne ake cewa abin nan alkarmu ko kuma abin nan wazzabib ko a ce al'inabu wazzabib. Wa in kana karman in ya kasance inabi ne an yabi ahu bi zabibin kailan. Ya sai dai inabin da ke cikin gonarsa da ba a riga an tsinke ba a biya shi. Da inabin da ya riga ya bushe shi ake cewa zabib. In ya bushe zabib ga inabi, ga dabino kuma tamar. In bai bushe ba ga dabino rotab. In kuma ga inabi ne bai bushe ba karmu ko kuma ce al'inamu. Wa in kana zar'an, in kuma ya kasance sauran shuka ne, sauran tsaba ne, geran ka, dawar ka, shinkafar ka da sauransu. An yabi ahu bi qaili ta'amin, mutum ya sai da abin da ke gona da ba a riga an cashe ba da abin da aka auna kuma na nau'in sa na abinci. Ta'am shine duk wani nau'in abinci wanda yake tsaba suke cin shi da an fi talaki wannan suna ga alkama sukan kira ta ta'am. To wani har an zalika kullihi annabi ya yi hani akan wannan baki daya. Ai mun gane dalilin hanin ko saboda ba a san tafaguli a cikin abinci idan za a sayar nau'in sa da nau'in sa. To wannan kuma gashi an riga an auna an san adadin sa, wannan kuma gashi ba a san adadin sa. Qala ibn al-Battal, ibn al-Battal yake cewa ajma al-ulama ala annahu la yajuzu bai'u az-zar'i qabla an yuqta'a bit-ta'ani. Malamai sun ijma'i cewa baya halatta sai da amfanin gona kafin a girbe shi bin da'ami, da abincin da yake girbabbe an riga an auna shi. Da annahu bai'u majhulin bi ma'lumi, saboda yanzu an sai da abin da ba a riga an sani bane da abin da aka riga aka sani. Shi wannan gashi abu ne ya riga ya zama tsaba ya zama abinci, wancan kuma ba a riga an girbe shi ba, ba a san me za a samu ba. To wannan baya halatta a irin wannan nau'in ciniki, a jira har sai lokacin da shi ma aka girbe shi alaba, shi za a kulla ciniki sai a kulla ciniki bisa tanadin da shari'a ta yi. Lokacin ya yi ne ko da sauwa? To to insha Allah za mu tsaya a nan gaba ta gaba da za a shiga kuma shi ne talakkiyar wa kuban masu zuwa jeji can kan hanya su tare masu kawowa kaya sun sayo kaya yan tare to su ne za a yi magana su kuma muci za a ci gaba da tare ne ko kuwa abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.